Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, Aisha Tusila ce tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Juma'a 14 ga watan Fabrairun shekara ta 2020. Jihar Jigawa Badar Abubakar kowanne martani ya mayar akan zargin da ake masa na rashin zama ya fuskanci ayyukan ci gaban al'umma.
In ka ga na fita daga Jigawa ta kila Alhamis da daddare da Juma'a da yamma, sai dai kuma an kira mu wani taro wanda yake shi ma aikin Jigawa ne ko kuma aikin ƙasa.
To a biyo mu za a ji cikakken wannan rahoto. Kamar kowace ranar Juma'a za a saurari shirin tubalin tsaro. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyinku da masu sauraro kuka kira kuka bar mana akan na'ura. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labarin duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Hukumomi a lardin Hubei na yankin tsakiyar China sun ce an samu ƙarin mace-mace har 254 sanadiyar cutar murar coronavirus baya ga ƙarin mutane kuma da dama da suka kamu da cutar. Jami'an asibiti a Hubei, inda nan ne aka fi fama da ɓarkewar cutar ta tsawon watanni biyu, wadda zuwa yanzu ta halaka mutane sama da 1,367 a China, sun ce sun ma canza tsarin binciko, wato binciken gane masu dauke da cutar daga yin bincike a ɗakin gwaje-gwaje zuwa amfani da kwamfuta mai ɗaukar hotunan can cikin tsokar jikin mutum ko scanning a turanci. To a ci gaba da bamu bayanai da jami'in jin daɗi da walwalar ɗalibai na ƙungiyar ɗaliban Najeriya a China, Malam Ibrahim Lawandi Datti yake yi. Ɗazun nan muka tambaye shi halin da ake ciki a China, sai ya ce
abin da yake da akwai yanzu a China shi ne ga dukkan alamu cutar kamuwar ta ya sauka fiye da yadda take a tsakanin Lahadi zuwa Litinin. Kusan har World Health Organization sun yi magana akan cewa sun ga ƙoƙarin ƙasar China dangane da yadda suka dukufa kan aikin ceto al'umma daga cikin wannan musiba.
To Malam Ibrahim, ko bayan tallafin da jakadar Najeriya a China ya baiwa ɗaliban Wuhan, sun kuma samu wani tallafin?
Akwai al'umma kamar mutanen mu da muke nan. Akwai kungiyoyi da muka yi na ɗaliban bayan kungiyar ɗalibai gabaki ɗaya wanda har yanzu tana har haɗanata a dunkule ta basu. Akwai kungiyoyi daban-daban waɗanda kowa in ya sayar zai iya samun abin da ya samu ya tura wa su mutanen Wuhan ɗin, shine abin da muke yi.
To ka gaya ma abokin aikin mu cewa zuwa yanzu dai ɗaliban Najeriya sun gwamace ci gaba da zama China, shin kana ganin sai a wani mataki na yaduwar wannan cutar za su buƙaci gudu?
To a matakin da za su iya neman mafaka shine idan abin ya iya shiga har cikin makarantu, dole a nemi gudu. Amma a halin yanzu kasar China ta iya kokari ta dakile yaduwar abin.
Jami'in jin daɗi da walwalar ɗalibai na ƙungiyar ɗaliban Najeriya a China kenan Malam Ibrahim Lawandi Datti ke bayani kan halin da ake ciki a China a halin yanzu.
Sauran labaran da muke dauke da su, kamar yadda muka yi muku alkawari ga cikakken rahoton Muhammad Ibrahim Kwari game da ƙorafi da kungiyar gwagwarmayar tabbatar da shugabanci na gari a Najeriya suke yi akan gwamnan jihar Jigawa Badar Abubakar cewa baya zama a jihar domin tunkarar kalubalen shugabancin al'ummar jihar. Gare ka Muhammad.
Baya ga kungiyoyin gwagwarmaya al'umma a sassa daban-daban na jihar ta Jigawa sun fara tsokaci tare da bayyana korafi kan yadda gwamnatin na Jigawa ke yawan tafiye-tafiye musamman ma a wannan zango nasu na biyu.
Mu talakawa sai abin da magani a kasai na aiki shine zamu tabbatar kokarin cewa gwamna yayi akan abin da yake na tafiye-tafiye. Ta wani bangaren kuma in muka duba tafiye-tafiyen da mai magana zai yaba jiha zai kawo akasi da daman gaske wurin cigaban jihar kuma tafiyar da mulkin. Lokacin da zaka cewa yanayi na siyasa aka ce gona baya nan commissioner ma baya office zaga advisor baya office wani lokaci zaga kusan ayyukan gwamnati na tsayawa ta misali kamar munin jihar Jigawa ke gonan mu yana kusan presidential task force committees na fertilizer shine na non oil revenue shine chairman na an zabe su ne zaman to gona misali kamar mun gonan jihar Jigawa kai wa al'umma jihar Jigawa aiki to aikin shi kuma shugaban kasa an sabe shi ne shi ma yake samun su shugaban kasa to kar kuma a ce sallan lafula ta hana kai sallar farilla ma'ana aikin da zaka taya shugaban kasa yayi ya hana ka kuma aikin da zaka zo kai wa talakawanka ko al'ummar da kake zabe ka
Comrade Ahmed Illallah kenan guda cikin ƴan kungiyoyin gwagwarmayar tabbatar da shugabanci na gari a jihar Jigawa sai dai gwamna Badr Abubakar ya magantu dangane da wannan batu
to wayanda suka ce ba na zama ba su san Jigawa bane wanda suka dau record za su ga cewa duk satin duniya ina yin council meeting dina in ka ga na fita daga Jigawa watakila Alhamis da daddare da Juma'a da yamma sai dai kuma an kira mu wani taro wanda yake shi ma aikin Jigawa ne ko kuma aikin kasa sannan ka sani duk abubuwan da na sa wa ido ina zama da su cikin sati ɗaya ko sati biyu muna da abinda muke kira technical team na education duk sati ɗaya zuwa biyu sai mun zauna mun yi bibiyar me ake ciki me aka yi ina aka tsaya me za mu canja haka wajen noma bayan wannan haka muke da lafiya haka kuma muke da wato empowerment taimaka mutane su dogara da kai shi ne duk wayannan committees din ne nake chairing kuma haka zamu zauna lokacin tun safe har dare sai mun ji me ake ciki sai mun ji so wanda ya ce ba a zama watakila bai san watakila so ake a zauna a bude office kowa ya zo ai tahira duk wanda suka san tafiya ta san san sau biyu ne in ba tafiya muka yi da president ba shekara sau biyu ne a shekara sati biyu na hutu na shekara
amma duk da haka Comrade Ahmed Illallah ya ce akwai bukatar majalisar dokoki ta jihar ta Jigawa ta sanya ido sosai akan sha'anin balaguran da gwamna Badar ke yi
majalisar dokoki su ne suke sa ko kuma suke sanya ido ta inda ake tafi kadda mulkin jiha to ya kamata su ma sanya ido su duba su kan cewa ayyukan da gwamna yake ko tafiye-tafiyen da gwamna yake yana cikin ka'ida kuma ina cikin doka su ma zaka isa kan cewa ita ma kanta majalisar hutunta shi ma yayi yawa amma dai ba mu zo kan wannan lokacin ba amma dai ya kamata a ce cewa duk inda mu shiga gwamna zai je ya kamata a ce an sanya ido sosai sannan kuma a tafi da balata shafi kuma inda zai tafi kadda primary assignment sawa na mulkin al'umma jihar Jigawa
wannan dai shine wa'adin gwamna Badaru na biyu akan kujerar shugabancin jihar Jigawa wanda ke kammala a shekara ta 2023 Mahmud Ibrahim Kwali muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria
to agaida Mahmud da wannan rahoto daga da jamhuriyar Niger kuma wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari ta aiko mana da rahoto akan kaddamar da aikin fadada filin jiragen sama na kasa da kasa a damagaran da gwamnatin kasar ta yi Tamar gareki
wannan mataki na fadada filin jirgin sama na damagaran zuwa na kasa da kasa ya biyo bayan kudirin da kasashe 18 na hukumar Asakna suka amince da shi inji Musa Muhammad director na hukumar ta Asakna bangaren Niger
wannan filin jirgin da kuke gani shine na farko na Niger Allah ya sa ga shi yanzu kasashen duka na suka cikin Asakna kasashe 18 duka sun amince sun ce lalle wannan filin jirgin na Zandar ya kai inda za a bashi sunan Airport International a bashi izinin da ayi harkokin transport na aviation daga nan daga Zandar zuwa ko'ina a kasuwaji kuma sun amince alhamdulillah yau ga mu abun ya tabbata kuma dai kayan aiki duka an tabbata sun isa irin jirgin da aka ce kaman Boeing 737 ko wa'annan yanzu suna iya zuwa nan ya takamata ya da suka sabka fari haka za su sabka nan Zambia.
Shi kuwa Ahaya Ahmed director ne a hukuma mai kula da tashi da kuma saukar jiragen sama ya ce wannan babban alheri ne ga tattalin arziki na kasar Niger.
Muna godiya Allah, muna godiya gwamnatin mu shi da samu ka samu moyen duk da muke so Zender ta samu a yankin Zender ya samu shiga cikin listin asakan communautaire. Wannan garin babban abu ne tunda economic din da za a yi ba mu san iyakanta ba yanzu, kuma a yankin Zender yanzu za mu yi aiki duk da kamata mu ga kowa ga shekaran muna iya mu fara hajj cikin wanga aeroport da ya mu samu instruction kin gwamnati mu yi organizing hajj nan Zender, so sai za a samu tattalin arziki tunda abubuwa da yawa wanda Niger za ta samu kun ga hajj kin kun ka doka kama pelerin 10,000 sun kaza kana Zender ko abinda za su kashe na abinci kawai cikin Zender babban abu ne balle abinda kamfanoni za a samu a yi kiran su yi aiki ko ci gaba da aikin shi ya samu aiki a yi kiran employee da yawa yanzu ma cikin wanga passation kaman a sekana mutum 40 zai doka su fara aiki cikin airport din Agadez, wannan ma babban abu ne.
Faduwa ce ta zo daidai da zama cewar Usman Soja shugaban wani kamfanin Haji da Umara na alhamdulillahi anan da magaram.
Allah ya saka ma hukumar Niger da alkhairi shugaban kasa har zuwa na kasa ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi. Ba yau ba muke ta jihadi muke ta addu'a idan mun tayi dakin Allah mana addu'a, idan mun tayi Madina mana addu'a. Ina saman kujera ta agency na mutane sun kawo mun kudi ma sun yi barsama kawai ne sabaka ne sujada ga Allah insha alhamdulillah. Abinda muke so insha Allah shugaban kasa mai kyakkyawan niyya wannan kawai a ba mu izini duk wani eja da ya san zai dauko jirgi a bashi izini ya je ya dauko jirgi ya dauki mutanen shi.
Tamar Abari, muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Niger. To an gaida Tamar da wannan rahoto, bari kuma mu koma wajen Ibrahim domin ya kawo mana sauran labaran duniya.
To a ci gaba da labaran duniya, Amurka na kokarin kwantar da hankali game da shawarar da ta yanke ta cinye rukunin sojojinta na yau da kullun daga Amurka da wato daga Afirka da mai gurbin su da rukunin sojoji masu koyar da darussan yaki na musamman. Sakataren tsaron Amurka Mark Esper jiya Alhamis ya ce ko bayan daukar wannan matakin adadin sojojin Amurka da za su kasance a nahiyar ta Afirka ba zai yi wani canzawa ba, yayin da hakan zai baiwa Amurka damar ƙarfafa sojojin ƙasashe ƙawayenta. Da yake magana da manema labarai a bayan fagen taron ministocin ƙasashen ƙungiyar NATO a birnin Brussels, Esper ya ce matakin sauya sojoji mayaka da masu bayar da horo ya biyo bayan lura ne da kwamandan sojojin Amurka a Afirka General Stephen Townsend ya yi cewa hakan shi ya fi dacewa. Kasar Sudan ta amince ta biya diya ga iyalan sojojin Amurka 17 da aka kashe a harin bom din da aka kai kan wani jirgin ruwan Amurka mai suna USS Cole a shekara ta 2000. Gwamnatin wucin gadi ta Sudan ta faɗi jiya Alhamis cewa ta rataba hannu da iyalan mamatan a matsayin wani bangare da kokarinta na ganin Amurka ta cire sunanta daga jerin kasashen da ta ayyana a matsayin masu daukar nauyin ayyukan ta'addanci a duniya. Jami'an gwamnatin Sudan sun ce an rattaba hannun ne a makon jiya a birnin Washington DC, to amma ba su bayyana cikakken sharadin wannan daidaitawar da aka yi ba. Rahotanni jiya Alhamis na nuna cewa Sudan ta amince ta biya diyar dala miliyan 30 ga iyalan mamatan.
Kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Kada a manta a koda yaushe kuke so za a iya ziyartar shafukanmu domin sauraron shirye-shiryenmu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To kafin mu kawo muku shirinmu na gaba, a shakata da wannan.
a gaida waɗannan mawaka ƴan Nijar. To ga shirinmu na gaba na Hassan Maina Kaina.
Su sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a cikinsa muke taɓa batutuwan da ke da alaƙa da tsaron. A cikin shirin namu na yau, za mu duba wani rangadi ne da rundunar sojojin Najeriya ta shirya wa 'yan jaridu da ke ɗauko rahotanni kan sha'anin tsaro a yankunan arewa maso gabashin Najeriya mai fama da tashin hankali na mayakan Boko Haram.
Kaga su ga 'yan Boko Haram da suna yaki kaman sojan ƙasa, sun je sun kama wasu garuruka suka tsaya a wurin. To lokacin gaskiya yana da sauki mu je mu same su mu cire su a wurin ayi yaki ayi mu sanya wuta da sauransu.
Sunana Major General MG Ali ne deputy theater commander a nan operation lafiya dole a shugabanmu na rundunar sojoji lieutenant general Tukur Yusuf Ratai ne ya kawo aliki da ƴan uwanmu da wannan hatsarin ta shafe su
wanda kuma suke tausaya mana domin wannan halin da muke ciki. Ubangiji Allah kaman da suka talafa mana Allah ya sa Allah ya talafa musu suma.
Gaskiya mutane suna shan wahala ba noma kasuwanci ba jari.
A gaskiya sojoji suna kokari 100% bayan kuma mu da civilian GTM ne.
To madalla rundunar sojojin Najeriya baya ga aikin kakkabe burbushin abin da ya rage na mayakan, kazalika sun kuma rungumi ayyukan jinkai kamar gyara hanyoyi, gina gadoji, samar da ruwan sha mai tsafta musamman a ƙauyuka da garuruwan da tarzumar Boko Haram ta yi wa illa sosai. Na tattauna da babban kwamandan runduna ta 7 ta sojojin Najeriya da ke Maiduguri, Brigadier General Abdul Khalifa Ibrahim.
Wannan gadan in ka wuce Banki Junction lokacin da ake yaƙi da Boko Haram, sai da aka kore su daga Bama suna koma zuwa wajajen Goza. Kasan lokacin sun ce Gozan shine babban capital dinsu, headquarters dinsu. To shine suka fasa wannan gadan. Gadan yana in an wuce Banki Junction kafin a kai Fulka, suka bata shi suka sa bomb suka rugurguza shi. Di Nigerian Army Engineer su suka zo suka sake gina wannan gadan. To kuma gadan yana taimaka ma sojoji kuma yana taimaka ma civilian. Domin wannan hanyar ba kadai cikin jihar Borno ba, in ka je Goza in ka wuce zaka shiga Liman Kara sai ka shiga Madagali. Madagali kuma jihar Adamawa ne, sai ka wuce Micika haka dai haka har wasu kasu abin jihohi.
Wato in na fahimce ka rundunarka ba ma jihar Borno ba, ta kara bangaren jihar Adamawa kenan.
Yes, ina da sojoji wanda suke aiki a arewacin jihar Adamawa da kuma a jihar Borno.
To kafin a je ba ma akwai kuma wanda naga wani hanya fari so yanda aka ce shi ma jami'an ku ne suka gyara wannan hanya.
Kasan akwai wasu abubuwan da muke yi sojoji wanda ƴan wayan Najeriya ba su san abun da muke yi ba. Zan gaya ma yau cewa in ka tashi daga Maiduguri muddin ka isa Konduga, Konduga zuwa Bama, sojojinmu kullun suna amfani da abin da ake kira scanner su bi hanya. Abin da yasa suke yin haka kuwa shine domin wata rana su 'yan ta'adda 'yan Boko Haram sukan soka, sukan tona ƙasa sai su sa bomb. In kuma an sa wannan bomb din kasan zai kawo illa ga ko sojoji ko kuma civilian. So abin da muke yi kullun da safe inda Allah ya yi gari daga wajajen Konduga har Bama sai mun yi wannan scanning mu tabbata cewa ba bomb a cikin ƙasa. Kuma daga Bama zuwa Banki Junction zuwa Fulka, wannan brigade da ke Bama su ma za su yi haka. Dan daga Fulka kuma zuwa Goza, battalion da ke Fulka za su yi haka, kuma brigade din za su yi har dai wajajen Adama. Sai mun gama wannan karfe 9 shine muke barin motoci su fara zirga-zirga. Kaga kuma ba ana yin wannan abun ba
ba karamin illa za a samu ba.
Na ga sojoji kuna samar da ruwan sha a mutanen ƙauyuka bayan gyara hanyoyi da gada da kuma har koyar da karatu a yara kuke yi haka da sauransu.
Ka san akwai abin da muke kira civil military relationship ko kuma civil military cooperation, wato yanda za mu haɗa kai da su farin hula mu ga dai cewa abubuwa na tafiya daidai ba dai kawai sai wurin yaki ba. To shi yasa muke yin wannan. Kaga kaman wuri kaman Goza muna da sojoji wanda suke koyarwa a makarantunsu suna taimaka musu. To me yasa muka yi haka? Mun ga cewa su malaman da suke da su ba su isa ba, kuma yaran nan sun tsaya ba sa yin wani abu za su zo su zama matsala ma al'umma. Shi yasa muka ce mu yi wannan. Kuma gaskiya muna murna, mai martaba Sarkin Goza ya yaba mana sosai, kuma wannan abu ne wanda yake samu ji daɗi. Dan wurare kaman Fulka suna da matsalan ruwa, ko da yake naga ana musu borehole. To kafin lokacin dai in mun samu dama sai mu samu watatanka ya taimaka musu, ko kuma mu ba NGO tsaro su ɗibi ruwa su je su kai musu. Duk abubuwa kenan da muke banda takardu. Kwanan nan shi Hafsan Hafso, shi Janar Buratai ya bada umarni a bada takardu a nan Kaduna, wajen takardu 20,000 textbook, exercise book da sauransu muka raba.
Idan muka duba duk wannan gagarumin nasara da aka samu a wannan yanki, amma kuma nan kaɗai duk da haka ana ɗan samun nan da nan ƴan Boko Haram su tara hanya a nan, su kawo mutane a nan, su kawo hari a nan. Me yake kawo irin wannan matsala ne duk da kuma ƙoƙarin da ake yi a wannan yanki?
To kamar yanda na gaya maka, kaga su ga ƴan Boko Haram da suna yaƙi kaman sojan ƙasa. Sun je sun kama wasu garuruka suka tsaya a wurin. To lokacin gaskiya yana da sauki mu je mu same su mu cire su a wurin a yi yaƙi a yi musanyen wuta da sauransu. To yanzu abinda suke yi tsari ka noke ne, motoci za su zo su wuce ba abinda zai faru, in dai sun ga cewa motocin na da ƙarfi. Amma dai wata rana mota ɗaya ko biyu sun zo wucewa sai ga sun fito, kuma ga abinda suke yi ma su tsayar da mota su cire Krista su kashe, don sun san cewa in an yi wannan abun duniya za ta fara magana, abun dai kawai zai kawo rashin haɗin kai a cikin ƙasa. So yanda suke kenan. Amma Allah da akwai matakan da muke ɗauka.
Babban Hafsan Hafsoshin rundunar sojojin Najeriya baki ɗaya, Lieutenant General Tukur Yusufu Buratai, ya aike da tallafin barguna da zannuwa da kuma ya jiddika dubban dubata ga 'yan gudun hijira waɗanda suke da mazauni a Dalori.
Sunana Major General M.G. Ali MNI, ni ne Deputy Theater Commander a nan Operation Lafiya Dole.
Kamar yanzu me kake a nan ran ka
da ni? Shugabanmu na rundunar sojoji Lieutenant General Tukur Yusuf Buratai ne ya kawo agaji ga 'yan uwanmu da wannan hatsarin ta shafe su. Yanzu suna zama a inda mutanen da aka ragargaza da su suke zama. Sun cewa a kowane yaki akwai waɗanda nakasassu, kuma soja yaya cikin komai ya san komai akan komai, kuma taimakawa ga mutane domin da harajin su ake biyan ka. Don haka tun da gwamnati ta ce cewa mu zo mu yi wannan abu mu tabbatar an samu lafiya, waɗannan ayyukan da ka gani waɗansu ayyuka ne da sojoji suke yi don su sha kan mutane daidai da labarbaru akan waɗannan 'yan ta'adda da sauransu. Za mu iya mu sami daga wajensu.
Su daga cikin 'yan gudun hijiran nan da suka amfana da wannan tallafi na babban Hafsa sun nuna irin jin daɗin da suka ji.
Wannan bawan Allah ba abinda za mu ce mishi, Allah ya samu mulkinsa ya gama lafiya.
Hawa Musa take daga Baga, mai gida babu, ƴaƴa akwai. Kai dai Allah ya albarka, mun gode, mun gode.
Halima Muhammad daga Baga, iwan da na ji daɗi, Allah saka da alheri.
Sunana Amina Salisu daga Baga. Ina da yara dai amma ban da miji na babu shi ya bata. Yau kusa yi gudar mu biyu amma ban ganshi ba. Kai mun gode Allah ya saka da alkhairi.
Sannu a hankali dai rayuwa na kankama kama daga tsakiyar jihar Borno zuwa kudancin ta, ya dangana har zuwa jihar Adamawa.
Gaskiya sojoji suna kokari 100% bayan wannan, ana kokari sosai.
Masu sauraro duka da wannan ne muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, sai kuma waɗanda suka bada gudumawa don ganin wannan shirin ya zo maku, wato mai magana da yawun rundunar sojojin Najeriya Kanar Sagir Musa, da kuma ita kanta rundunar sojan ta Najeriya. Hassan Maina kaina ke sallama da ku, sai wani mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Za ku ji mu dauke da wani sabon shirin.
To Allah ya kyauta, a gaishe ka Hassan Maina kaina. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku wasu kaɗan daga cikin irin ra'ayoyinku da kuma masu sauraro kuke kira ku bar mana akan na'ura.
Assalamu alaikum, kana gaskiya da kun auditor general na mutu. A yau zan bayyana ra'ayina na yadda zance da gwamnatin Najeriya game da gina farin ciki da haka. Muna lalabar haji da abinda gwamnatin Najeriya za ta yi. To kira na kuma ga gwamnatin Najeriya na biyu cewa shawarwari da jama'a muke bayarwa a canji hafsoshin sojojin Najeriya, a samu wasu a ƙara gwadawa, shi ne muke fata. Ya kamata shugaba Buhari ya ji wannan kiraye-kiraye. Shawara, in an baka shawara ka ɗauka. Na gode sashin Hausa na muryar Amurka.
Assalamu alaikum, mai magana Yusuf Babanga Jami Trade Ringin daga jihar Jigawa Najeriya. Yau zan yi tambaya ne ga gwamnan na jihar Jigawa Sadar Abubakar game da ayyuka da muka ga ana yi a sassa daban-daban na jihar Jigawa, amma mu karamar hukumar ringin babu wani aiki na azo a gani da gwamnan jihar Jigawa ya mana. Nake tambaya ga gwamnan jihar Jigawa, shin mu al'ummar ringin me muka masa? Da sai dai mu gani ana aiki a wasu gurare amma al'ummar ringin ba ma ganin wani aiki da Badar Abubakar yake bana. Mai magana Yusuf Babanga da Trader Ringin daga jihar Jigawa.
Assalamu alaikum gidan radio muryar Amurka, sunana Gambo Warren Fataskun daga tsohuwar kasuwa a garin Fataskun. To ɗan uwana, al'ummar ƙasa ta Najeriya, ya kamata mu ƙara tunani da natsuwa da hankalta akan cewa ihu da zage-zagen shugabanni na siyasa da kuma al'umma manya da malamai ba shi ne mafita ba. Kowa ya duba abin da yake yi a al'amarin rayuwarsa. Irin haka da muke yi, mu zagi wannan shugaba, mu zagi wannan malami, ba zai kai mu ga ci ba. Saboda irin abubuwan da muke gani na ittin awoyi na rayuwa, to wallahi al'azimu har ga Allah halayenmu ne. Irin abubuwa da muke na baɗala, da irin abubuwa da muke na makirci da shari da kullakullan juna da jefa-jefan juna, Allah ba zai bar mu haka ba.
To yanzu kuma sai labarai a taƙaice.
To a takaicen, hukumomi a lardin Hubei na yankin tsakiyar China sun ce an samu ƙarin mace-mace har 254 sanadiyar cutar murar coronavirus baya ga ƙarin mutane da dama kuma da suka kamu da cutar. Wasu 'yan tsirarin 'yan jam'iyyar Republican sun haɗa kai da takwarorinsu na jam'iyyar Democrat wajen kaɗa ƙuri'ar amincewa da ƙudurin doka na kiran shugaban Amurka Donald Trump ya kawo ƙarshen amfani da sojojin Amurka wajen takura Iran, sai ko idan da amincewar Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka.
To kafin mu yi sallama, muna taya wakilinmu na Adamawa Ibrahim Abdulaziz murna akan saukar karatun Alkur'ani mai girma da ƴaƴansa za su yi, Rabi'u Muhammad Bashir Usman Lawal Abdulaziz Ibrahim da kuma Muhammad Bashir Ibrahim. To da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin namu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin ya karanto labaran duniya, sai Solomon Abu wanda ya bada umarni da kuma injiniyan mu ne Jimmy Cook, ni ce Aisha Tisle. Mu kwana lafiya, ko kuma a yi ni lafiya.
VOA Afrique.